kamar da yake shugaban gudanarwa na wannan gida mai albarka Malam Muhammad Nasir Adam Elhikaya a inan kuma ya kafa wannan kafa ta sirri kafin da jiyar mu ga Sheikh Muhammad Kabir Haruna Kunde Allah ya ji hajiya ne ga farka na sa yake suna mu zuwa da kuma haka mu samu ko karshen sabon wannan da shi karbi Sulaiman Mustafa Ahmad kuma kuwa kusa da cewa da munara radio international yake cewa rayuwa musamman dawa da kuma shi Muhammad Nura Nagarta wanda shi ne izinin sautin wannan sabon kuma su ba kamar shirshin wannan sabon Sulaiman Mustafa Ahmad Gilu to mu ko fatan kasancewa cikin mamaki na da manara radio international don ki tsara rayuwa na albarka